da sauraro sunana Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan kwalejin noma dake Dambatta wato kwalejin noma ta Audu Bako dake da matsugunni a nan garin Dambatta a daidai wannan lokaci muna tare da wani malami a ita wannan kwaleji Malam Abduljalil Ismail Malam Abduljalil Ismail ga batuna wato dumamar yanayi da ake fama da shi sannan kuma a yan kwanakin nan wato yanayin zaka ga ana samun hazo sai kuma zafi ya dan dawo to kuma kaga gashi yau an sake waye gari da alamu na hazo din a kimiyan ce menene yake kawo irin wannan yanayi
to alhamdulillah kamar yanda ka bukata shi kamar yanda mutane ne wata kila suka fara sani cewa duk wannan yana da alaka da tasiri na dumamar yanayi da kuma sauyawar yanayi na duniya sakamakon ayyukan da dan adam yake gabatarwa shine yasa ake samun rashin daidaito tsakanin yanayin zafi ko na sanyi ko na damuna ko kuma a ringa samun kwan gaba kwan baya wannan shine babban dalilin da masana suke gani shi yake kawo irin wannan yanayi
to misali ana magana da dumamar yanayi sai a dauka wani abu ne mai zafi to kuma yanzu gashi ana ganin kamar sanyi ya wuce kuma sai sanyin yake dawowa tare da hazo to mai sauraro zai ce mai hada sanyi da kuma dumamar yanayi
to alhamdulillah kodayaushe abinda mutane ya kamata su gane shine da ake amfani da kalmar dumamar yanayi shi bayan samuwar dumamar yanayi kamar yanda watakila na taba faɗa a wani lokaci daban shi dumamar yanayi shine karuwar yanayin zafin duniya zuwa wani mataki ko da 1.1 ne a ma'aunin Celsius ko kuma fiye da haka shi ake cewa dumamar yanayi to wannan dumamar yanayin bayan ya samu to shi kuma yake taimakawa wajen sauyawar yanayi na duniya ko yanayin ruwa ko yanayin sanyi ko yanayin zafi a samu rashin daidaito tsakanin abin da aka saba sani a al'ada cewa damuna tana yin wata kaza a guri kaza ko sanyi yana yin wata kaza a guri kaza to sai a samu cewa lokacin da yake dauka ya ragu ko ya karu so ba lalle wai sai a lokacin zafi tasirin da mamman yanayi ake iya ganin shi ba ana iya ganin tasirin shi ma a yawaitar ruwan sama a wasu guraren kuma ana iya ganin tasirin shi a karancin ruwan sama a wasu guraren bayan wannan ma ai har za a iya kallon cewa gashi nan ma kwararowa hamada mai bi bushewar tsirrai da karancin bushiyoyi da sauran abubuwa duka tasiri ne dumamar yanayi to kalmar ce dai watakila ta zo a haka ko a turanci ana ce masa global warming ne to amma tasirin sa kuma ai ba maganar zafi kawai ake ba magana ake ta dukkanin yanayi har da karuwan yawan ruwan sama ko kuma karancin ruwan sama a wasu gurare na duniya
to misali akwai batu na su kansu tsirrai da a baya kai magana cewar shi wannan yanayi na dumamar yanayi zai kawo tasiri wajen sauyawar abinci da na tsuro to akwai batu na manoma kuma bara suna cewa sun yi asara to ko akwai wata shawara da za a bawa manoma musamman don yanayin yanda za a fara shuka da wuri ko akasin haka
to alhamdulillah game da ainihin manoma in za mu iya tunawa a wancan shekarar akwai hukuma ta ƙasa wadda take kula da sauyin yanayi ta Najeriya ta ba manoma shawara akan cewa su ainihin shuka da wuri kuma su shuka irirrika waɗanda suke da saurin haɓaka saboda an yi hasashen cewa ruwan sama ba zai kai ba to yanzu ma abin sha'awar shine manoma su kafa kunnuwansu kware da gaske su saurari kafafen yaɗa labarai da waɗannan hukumomi su ji irin shawarar da za su bada a bana mafi yawanci abin da yake tabbatacce a ilimi shine a arewacin Najeriya musamman munan arewa maso yamma ana samun ruwan sama ne a mafi yawanci ƙarshen watan Mayu anan ake fara samun ruwan sama daga nan kuma sai ya hayayyafa har ƙarshen Oktoba kuma wani lokacin farkon watan Nuwamba to mai muhimmanci dai shine manoma su nutsu su maida hankali su saurari ra'ayiyyaka ko shawarwari na ƙwararru musamman kuma wannan hukuma ta ƙasa ta Najeriya wadda ita take da alhakin nazartar halin yanayi na yiwuwar samun ruwan sama ko kamfasa ko karancin sa ko ma dai wani dalili su ji wani irin shawarwari wannan hukuma za ta fito da su domin su yi amfani da shawarwarin don kaucewa asara ko ɓanna ko kuma matsala da ake iya fuskanta sakamakon tasirin dumamar yanayi
to kamar wannan lissafin da kai na wata kaza a watan kaza ake samun ruwa ko a watan kaza sanyi yake hucewa ko makamancin haka misali a yanzu gashi mun shiga kamar yanayi na zafi amma kuma wani lokacin sai a tashi da sanyi ko cikin dare sanyi ya sauko kuma wasu mutanen ma suke da tunanin cewar shi wannan yanayin ma wataƙila zai iya kaiwa har cikin azumi ku masana ya kuke kallo za a iya tsintar wato irin wannan yanayi wato a cikin azumi kenan
to alhamdulillah watan shi yanayi magana ce kusan a ce Allah ne da ya san gobe shi ya san gaibinsa shi yake da tabbas akan me zai faru mu dai abinda muka sani shi a bisa al'ada duk sanda watan Maris ya zo zuwa Aprilu zuwa har Mayu magana ake ta zafi a arewacin Najeriya abinda muka sani kenan to amma kamar yanda aka ce dalilin wannan yanayi na tasirin dumamar yanayi ya sa abubuwa duk suna sauyawa to wataƙila sai mu tsaya mu saurari bincike na wannan hukumar da na faɗa ta ƙasa wanda alhakinta ne tabbatar da bincike akan yanayi a Najeriya sai mu ji me hasashen su duk da hasashe ne ba lalle ne abinda suka faɗa ya tabbatar da bisa dari ba domin sanin gaibu sai Allah amma duk da haka dai ilimi ne Allah ya hore wa dan adam yake amfani da shi wajen yin tsinkaye na abinda zai iya faruwa nan gaba to me muhimmanci shine mu tsaya dai mu saurari wannan hukumar mu ji me za ta ce game da abinda ake saran zai iya faruwa watakila kamar yadda na faɗa bisa al'ada muna sa ran ai duk shekara kowa watakila ya sani a nan arewacin Najeriya ana fara sanyi daga watan November December January har February sannan a fara kuma zafi karshen February ko farkon Maris zuwa April May har June to idan danzi yau wannan yanayi abu zai iya canzawa to kamar yadda nace mai muhimmanci shine kawai mu saurari wannan hukumar mu ji me za ta faɗa me hasashen ta na ilimi wanda kowa ya san ba wai 100% bane ba to amma yana akan mataki wanda yake mai karfin gaske wanda in an fada zaka ga mafi yawan rinjaye abinda suke fada shi yake tabbata domin Allah ne ya hore ilimi kuma dan adam yake amfani da shi
me sauraro Mallam Abdul Jalil Ismail kenan aka saurara ni kuma sunana Yusuf Nadabu Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan kwalejin Noma ta Awo.